haka gunzin sifati kuma annabin ka mai dauke da ti shi yayi kiran ka Allah kanin ka marashin hidaya ba wake bayani ba kai ya shi ba waye a can dai in ba guda ba shine ya koyar kowa ya koya ni annabi na shi ya zama duli Asal ruwaya Shine tikake Shike tikawa Shine ya sauke Shike dagawa Shizan watake Shizan yabawa Nishina kama Bada musaya Abdul Majidi da su ka gaya